أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أجا الله سبحانه وتعالى cikin dukkan ni'imomi. Zamu ci gaba da karatunmu na Manzumatul Haqiyya ta Abi Dawud As-Sijistani. Darasin da ya gabata mun yi baiti na shidda, mun an ce baiti kenan wannan layika, baiti na shidda. Malike cewa wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan, ka fada da bakinka a matsayinka na musulmi, Allah yana bayyana ga halittun shi. Jaharatan a karara, kamal badru, kamar wata a daren 14 ko 15. La yakhfa, baya boyuwa, wa rabbuka awdahu, ubangijinka shi yahi bayyana sama ga wata. To bayani ya gabata a game da ganin Allah. Shin ana iya ganin Allah a nan duniya? Amsa shine a'a. Amma kuma a gobe kiyama wasu bayin Allah za su ga Allah madaukakin sarki, sune yan aljanna. Karkashin nasi na alqur'ani, lillazina ahsanul husna wa ziyada, ko kuma wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira, wasu huskoki Allah ce za su yi haske saboda za su yi duba zuwa ga mahalicinsu. To wannan ita ce mas'ala wadda aka tattauna wancan sati. Insha Allahu ta'ala, yau inda zamu tashi baiti na 7. Malike cewa wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shabhun ta'ala al-musabbah. Kenan dai yana bayani akan ganin Allah, sai ya tsallaka magana ta gaba. Yake cewa wa laysa bi mauludin, shi Allah ba aihuwar shi akai ba. Eh, wa laysa bi walidin, bai aihuwa ba kuma. Yana Allah bai aihuwa ba kuma ba aike shi ba. Wannan ita ce akida ta salafus salih. Wa laysa lahu shabhun, duk duniya ba abin da yake kama da shi. Shabhun shine kama. Ta'ala al-musabbahu, sarki ya tabbata ga Allah shi kadai yake daya daya a matsayin sarki. To anan mallan karkashin wannan baiti yake cewa ma'khuzun haza ma'khuzun min qawlihi ta'ala fi surati al-ikhlas qul huwallahu ahad. Wannan baiti zamu dauke shi a cikin ayatul al-Qur'ani, ko yana da alaka da abinda Allah yake cewa a cikin Qur'ani, qul huwallahu ahad, manzo Allah ka gaya musu Allah daya daya yake, shi ɗaya ne. Allahu samad, zuwa gare shi ake komawa wajen bukata. Lam yalid, Allah bai aihuwa ba, wa lam yulad, kuma ba aike shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan, kuma ba ya da tsara. Kufuwan shine wani wanda zai yi daidaito da kai, ko cikin suna, ko cikin siffa, ko cikin wani hali daga cikin halaye, shine kufu. Ba wanda ya tsara da Allah ko daidai da shi. Ahad, koma wane. Sai ce wa summiyat suratul ikhlas, wannan sura ana kiranta suratul ikhlas, sura ta tsarkakewa. Li'annaha khullisat bitawhid, saboda tana tsarkake tauhidi, tana tabbatar da Allah shi kadai ne. Malaiti wal qur'anu ala salasata aqsam, shi kuma alqur'ani kab, in ka raba shi gida uku. Na farko imma tauhid, abin da Qur'ani yake karantar da mu ko kuma tauhidi shine ɗayan ta Allah. Ayoyin Qur'ani galibi zaka ga yana kaso na hari suna bayani akan tauhidi, wa huwa al-ikhbaru anillahi wa ibadatihi, shine labari a game da Allah da yanda ake bauta ma Allah, wa nahyu anil shirk, da hani game da shirka. Wannan shine bangare guda na Qur'ani. Malace bangare na biyu, wa imma awamir wa nawahi, ko kuma a cikin Qur'ani ka samu wani bangara ana bayanin umarni da hani, kina Allah yana son kaza, Allah bai son kaza. Wahiyal halal wal haram, yace shine halal da haram a cikin addini, wal ahkamu shar'iyya, da kuma hukunci na shari'a. Kaso na uku yace wa imma akhbarun anir rusul wal umam, shi Qur'ani ya kumshi labarai game da manzannin da suka wuce da al'ummu daban-daban. Kenan ko tauhidi ko doka a ce ku yi kaza ku bar kaza, ko kuma a ba ku labarin wasu mutane wanda suka wuce da annabawansu. Yace wal madi wal mustaqbal, kuma Qur'ani yana ba da labarin abin da ya wuce shine madi, wal mustaqbal da abin da zai zo nan gaba, wal jannatu wan nar, aljanna da kuma wuta. Sai yace fa hadhihi sura khullisat bil qism al awwal, shi yasa ake kiranta da ta'dilu sulusul Qur'an. Wannan sura in ka dauki kenan bangaruruwa guda uku, za ta samu bangare guda, wanne ne shine ɗayan ta Allah shi kare. Shi yasa kenan a addinin ta ake cewa suratul ikhlas, suwa ta qul huwallahu, ana kiranta ɗaya daga cikin kashi uku na Qur'ani, haka sunanta. Ita tana daukan bangare guda cikin wannan bangaruruwa guda uku, shine da larabci sulusul Qur'an. In aka ce sulusul Qur'an shine suratul ikhlas, shi yasa zaka samu manya-manyan littattafai zaka ga an yi tafsiri ko kuma sharhi akan ma'anai suratul ikhlas. Manyan littattafai zaka ga an yi sharhi a ce sharhin suratul ikhlas, duk da karancin ayoyinta amma ma'anar suna da yawa. Sai ce wa fiha nafyun wa isbat, malai ce a cikinta akwai korewa akwai tabbatarwa. Cikin suratul ikhlas, nafyun naqais, ana kore duk wata tawaya anillah ga Allah, wa isbatul kamalati lahu, amma kuma ana tabbatar da kamala ga Allah. Inda yace qul huwallahu ahad, kace musu Allah nan shi kadai ne, yace haza isbat, wannan tabbatarwa ne. Allahu samad, Allah shine ake komawa wurin shi ga duk wata bukata, yace haza isbat, wannan shi ma tabbatarwa ne. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mala yace haza nafyu, bai aihuwa ba ba aike shi ba, kuma ba ya da wani wanda ya daidaito da shi, wannan shi kuma korewa ne, an kore duk wata, babu wani wanda ya kama da shi. To shi ya adan dai a takaice, duk da sharhin yana da yawa kwarai. Yace kuma ayat sura tana karantar da mu raddi akan masu cewa lalle Allah yana da ɗaya. Misali Krista suna ganin Almasihu Isa dan Maryam dan Allah ne, haka suke ce. Su kuma Yahudawa malai yake cewa raddun alal yahud, wannan sura tana mana raddi ga Yahudawa, suna cewa Uzairu dan Allah ne, kina suna jingina ma Allah, duk da gashi Allah ya ce shi ba ya da ɗa, ba aike shi ba, kuma bai aihuwa ba, to amma suna jingina mishi ɗa. Shi kuwa Allah ya tsarkaka game da samun ɗa, me yasa? Saboda ɗan adam shi ne yake buƙatar ya samu ɗa. Me amfanin ɗa? In ma ya taimake ka a duniya ko kuma bayan ka mutu. Allah ya sanya ma ɗan adam son ya samu ɗa, saboda me ya taimake shi? Kuma ɗa auna ne, mataimaki ne, in ma a rayuwance kama maka, in ma bayan ka mutu ya maka addu'a, ko kuma a ce saboda zuriyarka ta yaɗu bayan ranka ma ai ga irinka wanda suka rayu a doron ƙasa, shi yasa ɗan adam yake sa ya samu ɗa. To shi ko Allah baya buƙatar wannan duka, kenan Allah bai da ɗa bai da. Sai malai yace anan a ƙarshe suna jingina ma Allah Isa ɗan Maryam, shi kuma Allah ya ce qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, gashi Allah yana bada labari, Isa yake cewa ni bawan Allah ne, Allah ya turo ni da littafi, wa ja'alani nabiyya, kuma ya sanya ni a matsayin annabi. Kina Isa ba dan Allah bane. Yace Allah nan shi kadai ne, shine farko, shine karshe. Ga manzo Allah yana addu'a, Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay. Ya Allah kai ne daya daya na farko, kahin kai babu kowa. Wa antal akhir fa laysa ba'daka shay. Allah kai ne karshe bayan ka babu kowa. Wa antaz zahir fa laysa fawqaka shay. Allah kai ne bayyananne, babu wani wanda yake sama da kai cikin bayyana. Wa antal batin, ya Allah kai ne a boye ko boyayye. Fa laysa dunaka shay. Wannan duka dalilai ne wanda suke nuna Allah shi kadai ne, kuma Allah ba wanda yake kama da shi. To karshe dai mala yake cewa to shine anan baitin kenan maganar ta mala, wa laysa bi mauludi, a baiti na bakwai. Eh, maulud muna ji ana maulidi, a maulidi shine aihuwa, aihuwa annabi shine maulidi, ko ake cewa maulidi. Maulid daga walad ne, walad yaro, wanda aka aihuwa kenan. Wajen abun aihuwai shi Allah bai aihuwa ba, kuma ba aike shi ba. Yace wa laysa lahu shabhun, Allah ba ya da kama, shine walam yakul lahu kufuwan. Sai mala yace ta'ala al-musabbahu, sarki ya tabbata ga Allah abun tsarkakewa. Kenan jingina ma Allah ba karamin tashin hankali bane, ka jingina ma Allah da shine babban abun da Allah bai so. Shi Allah kawai taye banna da da banna da mata, ban aihuwa ba ba aike ni ba, gashi na a cikin suratul ikhlas. Ana kiranta kashi ɗaya daga cikin uku na Qur'ani, amma duk da wannan kuma wasu suna jingina ma Allah da. Wanda kuma ya gabata babban laihi a wurin Allah shine shirka. Shirka jingina ma Allah da ko kishiya. Kaga Allah yana da wani da ko kuma yana da mata da sauransu. To wannan shine babban abin da Allah baya so. Baiti na gaba a gaggauce duk da lokacin da ya tsaye, shi kuma wata masala ce. Muna ya tsaya daga nan insha Allah ta'ala. Allah ya amfanar da mu abin da muka yi. Assalamu alaikum.